was Lady Hajiya Fatima Doko. cikin mata ina haske ya na lantarki irin halayen ki waɗansu suke mamaki ga ilimi hakuri gaba ɗaya Allah ya baki Fatima ga tsafta da kwarewa gun girki ki hau mota hajiya irin ki ya so ku ki hau doki hasara aikin banza suna miki ta koma taki a ƙasa na first lady sai kin zama mata ƙasashe
Thank you.